أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma tasirin da yake da shi wurin tarbiyantar da ruhi. Insha Allah wannan darasi ma zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'i, da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu. Cikin abin da ya gabata mu ambace sashen hadisai na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musamman Imam Ali alaihi salam, inda muka ambace hadisai guda biyu wanda suka nuna muhimmancin zikirin Allah subhanahu wataala da kuma muhimmancin dawama a cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, inda muka ga irin amfanin da za su isu jawo a cikin rayuwar mutum na duniyan sa da na lahiransa, inda muka ga cewa suna zikirin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai kyau kuma mai taimakawa wurin kyautata ayyuka, sawa mutum ya kasance a sace ko ya kasance a bayyane. Hakanan kuma mun ga cewa zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shine abincin rayuka, kuma shi ne mabuɗin hanyoyi na nagarta da kuma gyara. Insha Allah yanzu ma za mu ambace sashen hadisai har yanzu daga Imam Ali alaihi salam, wanda ya zo a cikin littafin Tasanif Durarul Hikam, inda hadisi ke na 118, lamban hadisi na 3608. Shi ma yana cewa عليه السلام أصل الصلاح القلب اشتغاله بذكر الله. عندما يكي بياني چوا أصل أبندا زي سازوچيا يجارو روحي يجارو لبي أوسي كوتاتو شينمي شيني شغلتوان شي زوچيا دا أمبطان الله سبحانه وتعالى. تدلوك تنى متوني قسن چينا يو أمبطان الله سبحانه وتعالى zuciyar shi zai kasance ya rayu. Idan zuciyar shi ya rayu ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wataala, to shikenan ya kama hanyar gyara kenan. Mutumin da yake shu'uri ko da yaushe yana kusan Allah subhanahu wataala, domin ya zo cikin ayoyi da daman gaske, hakanan kuma ya zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musamman a hadisul qudsiya, inda suke bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi yana zaune tare da wanda yake ambaton shi. Ana jalisu man zakarani, yana cewa ni ina tare da wanda yake ambatona. Hakanan cikin sashen ayu na Alkur'ani yana cewa fazkuruni azkurkum, ku ambace ni, ni ma zan ambace ku. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah yana kusa da shi. Duk lokacin da mutum ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi. Kenan duk lokacin da mutum ya san cewa Allah ta'ala yana tare da shi, yana jin kunya ya zamanto ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yana jin kunya ya zamanto ya aikata wasu abubuwa wanda suka saba ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata. Shi yasa mafi yawan da suke sabon Allah subhanahu wataala, alhazan da suke saba ma Allah subhanahu wataala, a lokacin da suke saba ma Allah subhanahu wataala sun gafala daga Allah subhanahu wataala. A lokacin ba su tunai da Allah subhanahu wataala, ba su jin Allah ta'ala yana tare da su. Za su rika shu'urin ma cewa Allah subhanahu wataala bai ganin su, ko kuma Allah subhanahu wataala ya gafala. Wal a'udhu billahi daga gare su. Saboda nisantan Allah subhanahu wataala, saboda rashin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. amma duk lokacin da mutum ya ambaci Allah subhanahu wataala ambaton Allah shi yayi yawa zikirin Allah sa ya kasance mai yawa to wannan zai gadar masa da malaka na rika ihsasi ko da shi Allah subhanahu wataala na tare da shi idan kuma ya wannan ya samu wannan ihsasin to shikenan sai ya zamanto yana da wahala gare shi ya zamanto ya samu Allah subhanahu wataala muna iya gani cikin rayuwarmu na yau da kullun al misali in zamu dauka mutumin da kake jin nauyin sa kuma kana girmama shi kana jin kunyan shi inda yana nan tare da kai wani lokaci baka ma ayyan wasu mangano wanda kake ganin sun saba ma mutunci ko muruwa saboda ne saboda kana jin nauyin mutumin kana jin kunyan mutumin kai ba ma yana tare da kai ba idan ma ka dauka cewa yana zai iya samun labarin abinda ka aikata ko abinda kake ciki kuma ta wace hanya ce mu zaka cewa mutum ya nisance abinda zai kunya tashi gaban wannan masoyin nashi ko gaban wannan mutumin wanda yake girmamawa to wannan kenan saboda kana ihsasin shi kana jin shi tare da kai kuma kana girmama shi to Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku tare da mu wanda Allah ta'ala ya ce mala'iku ne masu karamci masu daraja wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah subhanahu wataala ya ce lalle akwai masu muraqaba masu kiyaye da ayyukan da kuke aikatawa mala'iku ne masu karamci masu daraja a wurin Allah subhanahu wataala suna rubuta abin da kuke aikatawa kuma sun san abin da kuke aikatawa kenan idan mutum ya kasance ya tarbiyantu ya yi shuurin cewa akwai mala'iku masu daraja tare da shi masu rubuta ayyukansa kuma suna bijiro da su ga Allah subhanahu wataala sai kasance ya nisance duk wani abin da zai kunyata shi gaban Allah subhanahu wataala idan ya ci gaba a cikin tarbiyyar zuciya ya ƙara samun kusanci a wurin Allah subhanahu wataala zai ga cewa to Allah subhanahu wataala yana tare da shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ta'ala ce yana tare da ku duk inda kuka kasance wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid Allah subhanahu wataala shine yafi kusa gare mu fiye da jijiyan waya kenan idan mutum ya tarbiyantu ta hanyar zikiri ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala ta hanyar dawama akan ambaton Allah subhanahu wataala a wurin umurnin sa a wurin hannun sa a cikin dukkanin yanayoyin sa to wannan zai gadar masa yaji cewa yana kusa ga Allah subhanahu wataala yaji cewa Allah ta'ala yana ganin sa kuma Allah yana muraqaban sa wannan zai sa yaji nauyin saba ma Allah subhanahu wataala wannan zai sa yaji nauyin kauce ma umurnin Allah subhanahu wataala sai zamanto ya samu mai ya samu salah ya samu gyara kenan wannan hadisi yana nuna mana aslu salahil qalb aslin gyaran zuciya shine ishtigaluhu bi dhikrillah ya zamanto zuciya ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wataala duk lokacin da zuciya ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wataala to zuciya ya gyaru kenan ya kama hanyar gyara ya kama hanyar tsarkaka idan kuma zuciya ya gyaru to komai ya gyaru dama abin da ake fata kenan hakanan yazo cikin sashe na bayanai na Imam Ali alayhi salam har yanzu a cikin tasanifu durarul hikam yana cewa zikrullahi dawa'u a'lalin nufus yake cewa ambaton Allah subhanahu wataala shine maganin zukata waɗanda ba su da lahiya kamar yadda muka yi bayani cikin darussan da suka gabata zuciya tana kasancewa ba ta da lahiya tana kasancewa ta yi rauni tana kasancewa ta gurbata amma menene maganin wannan raunin menene wannan rashin lahiya menene maganin wannan gurbata Imam Ali alayhi salam yana bayyana mana wannan maganin cikin wannan bayanin nasa da yake cewa ambaton Allah subhanahu wataala shine maganin zukata wanda ba su da lahiya kenan in kana jin ka samu rauni a cikin ruhinka, in kana jin ruhinka ba da lahiya, in kana jin ruhinka ya gurbata, zuciyanka ya yi rauni, zuciyanka ba da lahiya, zuciyanka ya gurbata, menene abin yi, menene mahuta, me ya kamata kai? Farkon hanyar da ya kamata ka kama shine zamanto ka kama hanya na ambaton Allah subhanahu wataala. Ka tuna Allah subhanahu wataala kasancewa yana tare da kai duk inda ka kasance. Ba wani al'amari naka wanda zai shige ma Allah subhanahu wataala duhu. Babu wani al'amarinka wanda zai boye ma Allah subhanahu wataala. Kina in ka fahimci haka, to za ka yi kokarin ganin cewa ka yi sa'ayi, ka gyara, ka kyautata ɗabi'unka, ka tsarkake ɗabi'unka. Sai zamanto ka yi maganin wannan rashin lahiyar da zuciyarka take fama da shi. Saboda ba wani abu ne yake jawo cututtuka na zukata da kuma gurbatan zukata da lalacewan zukata sai sabon Allah subhanahu wataala. Yanda ƙarhe idan aka bar ƙarhe ba a kula da shi, ba a shawa masa mai ba, ba a shaha masa gras ba, zaga ya zama ya hawara tsatsa, ya hawara lalacewa, to haka zuciya. Indai aka kyale zuciya ta aikata abinda take so, abinda take so, ta iltizami da son rai, to shikenan wannan zai sa ta lalace. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake sifanta kafirai da cewa bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Abinda suka kasance suna aikatawa shine yayi tsatsa. Wato abinda suka kasance suna aikatawa na sabo da na zunubi da na saba ma Allah subhanahu wataala shine yayi tsatsa a cikin zuka akan zukatansu. Saboda haka ba su jin wa'azi, ba su jin nasiha, ba su jin irshadi, ba su gane fa'idodin umarnin Allah subhanahu wataala, ba su gane hadarin hannun Allah subhanahu wataala. Kenan lazim ne ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa ya gyara zuciyar shi, ya kauce ma zunubai, ya lazimci da'a, sai zamanto kodo shi zuciyar shi tana da ƙarfi, sai zamanci ya zamanto kodo shi zuciyar shi tana da lahiya, ya zamanto kodo shi zuciyar shi da ruhinsa suna rahi, suna rayi. Hakanin ya zo cikin sashen bayanai na Imam Ali alayhi salam, kuma har yanzu a cikin tasanif durarul hikam yana bayani kan cewa ambaton Allah subhanahu wataala shine kaman uwar kudi na mumini. Muna ganin cewa cikin al'amuran mu na yau da kullum mutum yana kasuwanci, amma idan mutum zai yi kasuwanci yana buƙatar ya san kasuwancin menene zai yi, menene wani irin wannan kasuwancin yake bukata na jari, menene matsalolin irin wannan kasuwancin, sannan abin da yake hankoro shine zamanto ya samu riba cikin wannan kasuwancin nasa. Wannan aikin dun wani ma'abocin hankali ne wanda yake son ya cimma natija mai kyau a cikin al'amuran sa na yau da kullum. To haka yake a janibin tarbiyantar da zuciya, haka yake a janibin kyautata ɗabi'u na addinin musulunci. Kana buƙatar uwar kuɗi, sannan kuma kana buƙatar riba, kana buƙatar natija. To wannan kuma menene uwar kuɗin da mutum zai amfani da shi wurin kyautata ɗabi'unsa, sannan wani riba ne zai cimma bayan amfani da wannan uwar kuɗi? An san wannan tambaya muna samun shi a cikin bayanai na Imam Ali alayhi salam, inda yake cewa zikrullahi ra'su mali mu'min. Yake cewa ambaton Allah subhanahu wataala shine ra'sul mal, watan shine uwar kuɗi, shine jari na mumini. Kenan duk lokacin da kake ambaton Allah subhanahu wataala to kana dauke da jari mai ƙarfi, kana dauke da uwar kuɗi mai ƙarfi wanda zai taimaka maka a cikin wannan yaƙin, wato yaƙi da zuciya, yaƙi da son rai. Wa ribhuhu as-salamatu minash shaitan, menene kuma natija, menene riba na amfani da wannan kuɗin watan dawoma a cikin ambaton Allah subhanahu wataala da tuna Allah subhanahu wataala a dukkan yanayin da mutum ya samu kanshi. Imam Ali yace assalamatu minash shaitan, kin natijan da zaka cimma, riban da zaka cimma shine zaka samu salama, zaka samu tsira, zaka samu kubuta daga shedan. Don zaka yi hannu riga da shedan, zaka yi nisa da shedan. Don kenan yau ambaton Allah subhanahu wataala, dawoma akan ambaton Allah subhanahu wataala, wannan shine zai taimaka maka ya zamanto ka nisanci shedan, ya zamanto ka kubuta daga waswasi da kuma rudi na shedan, ya zamanto ka nisanta daga makirci na shedan. Ashe kenan zikiri yana da muhimmanci kuma yana da matukan tasiri cikin al'amarin tarbiyantar da ruhi da kuma gyara zuciya da kuma kyautata dabi'u. Saboda haka lazim ne ya zamanto mun lizimce ambaton Allah subhanahu wataala a cikin dukkanin yanayin da muka samu kanmu, sawa'an a boye ne ko a bayyane ne, muna mu kadai ne ko muna cikin jama'a ne, mu ambace Allah subhanahu wataala, mu tuna Allah subhanahu wataala, mu iltizami da umurnin shi, mu nisanci hanin shi. Wannan shine babban jari, shine babban kuɗi wanda zai taimaka mana ya zamanto mun kubuta daga sharrin shedan da kuma makircin shedan, ya zamanto kuma mun kama hanya madaidaiciya cikin hanyar tsarkaka da kuma kyautata dabi'u. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.